Saƙon da aka turo annabi da shi na hudu ya juyawa shari'ar baya baki ɗayanta na biyar munafirci abinda ke zuciyar shi ba shine aikinsa ba sai kuma ya gaya mana karamin kafirci wanda baya fitar mutum daga musulunci shine mutum ya butulcewa ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya mashi yau tambaya ta hudu mala kuma sai tambaye ta ma huwa shirku wa ma anwa'u shirki mecece shirka kuma menene ka sakashe da rabarabin shirka din mala yace jawab ilam anna tauhida diddu shirki mala yace ka sani shi tauhidi kadaita Allah to kishiye shirka ne duk abin da aka samu wanda kishiya ce ta tauhidi bai daidai da kadaita Allah ba ko a suna ko a ibada ko a ayyuka ko a sifofi na Allah to wannan abin ya zama to shirka da haka in kina so ki gane shirka duk abin da yake ba tauhidi bane to wannan abin shirka ne dama shirka shine abu daya tauhidi abu daya maida abu ya dawo daya shine tauhidi so in kika goya wani abu akan wannan dayan ko menene to ya zama to shirka yasa to a cikin ma'anar shirka sai ce buddu shirki kishiyar a buddu tauhid ita shirka kishiyar tauhidi ce tauhidi kishiyar shirka ce sai ce ita kuma shirka kala uku ce shirka ta farko shirkun akbar akwai babban shirka wa shirkun asghar akwai yar karamar shirka wa shirkun khafi sai kuma shirka shirka ce amma koyayya ce ba a iya gane ta dan haka muna da babban shirka muna da karamar shirka muna da koyayyar shirka kowace Allah raba mu da ita annaul awwal nau'i na farko a cikin ka saka shar babba karama koyayya to ta farkon babbar sai mala yace ita ta farkon wa huwa arba'atu anwa ita babban shirka ita ma tana samu ta shigo ayyukan bayi ne ta kofofi guda duk kofar da ta shigo babban shirka ce tana fidda mutum daga musulunci in ya mutu an sa shi a wuta har abada ba zai fito daga wannan wutar ba Allah ya tsare mu ta kowace kofa al awwal na farko sai ta shirku da'awa قال تعالى shirka ta farko ita ce shirkud da'awa a kira da bauta a samu shirka ayyukan ki na ibada ko kiran da zaki na neman taimako na neman agaji na neman mafaka ya zamanto an nema a gurin wani addu'a kenan kira neman agaji idan an yi a wajen wani wani abin ya zama shirka menene dalili akan wannan sai ce Allah madaukakin sarki ya bada labari akan masu butulcewa ayoyin shi sai ce fa idza rakibu fil fulki idan sun hau jiragen ruwa da Allah mukhlisina lahuddina za su kirayi Allah madaukakin sarki suna masu tantance addini a gare shi mukhlisina lahuddin masu kadaice addini a gare shi babu shirka ta kowane bangare galibi duwan da yaga hadari karshen hadari to yana tsaftace iyaka ibadarsa zuwa ga Allah sai ce to hatta mu shirkai su ma in sun haute ku da Allah mukhlisina lahuddin falamma najahum ila albar sai ce amma yayin da ya tsallakar da su zuwa ga tudu idahum yushrikuna sai ga su suna ma Allah madaukakin sarki tarayya wanda yaga hadari ido da ido yaga mutuwa gadan gadan zuciyarsa tara zana hankalinsa ya tashi idan yana addu'a yana neman agaji da Allah ya kuce na san kowace ta taɓa faɗa wani hali na kunci za ga sana astaghfirullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billah ta gaya wa kanta fa ita yanzu musulma ce komai Allah ya faɗa tana yi to wannan abin su ma arna suna yi da Allah mukhlisina lahuddina amma idan suka ji su akan tudu suna cikin al'umma suna cikin dangi ba tsoro sai kuma idahum yushrikun sai ga suna ma Allah madaukakin sarki kishiya madadin su kira Allah sai su kira wani madadin su ga agaji a wajen Allah yake su ga ko baban su ya ba su ko iyayensu suka ba su ko shehunnai ko wani wanda yake da kima da martaba a wajen su sai su yi tsammani abun a gurin sa yake da Allah mukhlisina lahuddin akan arnan da Allah ya saukar da aya suna da gumaka amma sun yadda mai halitta mai azurtawa mai karewa mai tsarewa Allah madaukakin sarki ne da haka in sun jaba la'i sai su daga sama su roki Allah sun san shi kadai shike iya bada kariya amma idan suka hau kan tudu in za su yi tafiya sai su nemi sa'a a wajen wannan gunkin ayi kaza za a samu alheri ayi kaza akwai sharri ayi kaza akwai matsala waɗannan gumakan da suke hada ma Allah shi ne shirkar da ya ambata fa idza rakibu fil fulki da Allah mukhlisina lahuddina falamma najahum ila albarri idza hum yushrikun wannan shi ne nau'i na farko a kira kowa a nemi agajin wani matukar ba Allah madaukakin sarki bane wannan abin shirka ne asali shirkun niyya shirka a cikin niyya duk lokacin da mutum zai aikata aiki akwai wani abu a cikin zuciyarshi to nau'i na biyu da shirka take shiga tana shiga ne ta bangaren niyya shine ma da yace al-iradatu wal qasd nifi da kuduri lokacin da zan yi aiki mana irin kuduri ne a cikin zuciyata dan wa zan yi aikin wa nake nufata da aikin me zuciyata take nema da wannan aikin al-qasd in Allah nake da bukata yadda sa nake nema lada nake nema a gurin sa aljanna da sakamako kyakkyawa wannan niyya ta zamanto ta gari ta zamanto tsaftatacciya amma aiki ne zan yi dan Allah madaukakin sarki a zuciyata sai nake so in ji an yabe ni ai fa na iya ai fa na burge ai fa za a gaya min mutumin kirki ne za a gaya min mutumin kwarai ne za a ce da ni salihi ne wanda kin za a ganna a dauke ni a mutumin kirki a ban amana wata kila a amince mu duka idan irin waɗannan sun shigo cikin aikin mu to shirka ta shigo in dai ba Allah bane 100% a cikin zuciyar mu to akwai matsala al-iradatu wal qasd zuciyar mu 100% a aiki ta zamanto Allah madaukakin sarki ne wannan kuma akwai wahala fa cikin shi ba kowace bace kuma ba kowa bane ke iya tace zuciyarsa ya mai da aikin sakato kam saboda Allah madaukakin sarki inda kowace minti ɗaya ta tambayi zuciyarta tunda take zuwa nan karatun ta taɓa sa wani abu a ranta bayan Allah madaukakin sarki idan an ga ta taho tana jin wani abu idan ba a ga ta taho ba tana jin wani abu a ranta ko kuma kawai Allah ta sa a gaba in ta zo dan Allah in ba ta zo ba dan Allah in an ganta Allah ne idan ba a ganta ba Allah ne al-qasd wal-irada mai zuciya ta kudirce mai zuciya take nema mai zuciya ta yadda da shi qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malu Allah ya bada labari yake cewa man kana yuridu al-hayata ad-dunya wanda aikinsa duniya yake bukata unguwa da take nan gurin muna kyautata mata mutuniyar arziki muna tsammanin ustazi ya ci muna tsammanin takwarai sai insha Allah ta'ala so da kika zamanto takwarai me kike bukata aibe ki a duniya ake miki takwarai a ce miki matar kwarai ko a ce yarinyar kwarai shi kawai kike da bukata idan an fada shikenan bukatar ki ta biya in ba a biya ba ranki zai baci kawai sakamakon duniya kike nema man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha da kawar duniya kawa arziki da za a samu wata kil kudi wata kil mota wata kil gida wata kil aiki wata kil mukami indai albadar mu da muke tsakanin mu da Allah wannan abun muke nema to yana daga cikin hayatad dunya wa zinataha wani yana zama mutumin kwarai ya haddace alqur'ani ya haddace hadisai ya hori kansa ya tarbiyanci kansa ya guje masa o na zahiri amma abin da yake da bukata mutane su aminta shi na arziki ne mutumin kwarai ne an aya da mutumin arziki ne mutumin kwarai ne watakil abahi amana watakil abahi limanci watakil abahi ladanci watakil abahi kudin al'umma a ce amintacce ne ya ajje watakil wani dauke shi malamin islamiya ya bahi gida watakil ya bahi aure watakil ya bashi albahi wannan shine iyaka abin da yake bukata a bangaren mata ita ma wannan abin take da bukata a ce mata ustazi ya ce mutuniyar kwarai shikenan iya abin da kike da bukata hayatad dunya wa zinataha har yanzu ba ambaci lahira ba ba mu ambaci Allah ba ba mu ambaci amincewar Allah ba in dai iya zuciyar ki rayuwar duniya ce sai Allah ce man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha sai ce nuwafi ilaihim a'malahum fiha eh mu cika musu sakamakon aikin su a duniya da haka wanda yayi karatu yayi ilimi ya zamanto na Allah kawai a ji shi a duniya ake masa mutumin kwarai sai Allah ya ba shi suna sai sai wani malam wani alhaji wani nagari kaza wannan mutumin na kwarai ne wali ne amintacce ne malami ne ba a cikin duniya ana fata sunan shi shine nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhsarun ba za a tauye musu komai a cikin su ba wasu matan suka yi kokari su zamanto na kwarai duk abin da ake da bukatar mata ta yi na kwarai tana aikatawa tana da karatu wata kil ta haddace qur'ani wata kil inda za ku zauna ku yi tilawar hadisi ta fi ka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta fi ka siffatuwa da addini a zahiri ta wata kil da saiwar dare da azumi da nafilfili da sadaka da zakka abinda take da bukata kawai a ce mata wannan ustazi ya ce wannan mutuniyar arziki ce wata kil irin wannan siffofin sune suke bada damar a auri a garin su wata kil sune masu kuɗi suke nema wata kil sune sarakuna suke nema wata bukatar ta kawai ta shigo wannan layi Allah ya sa a rubuta da ita har yanzu duka bayanin duniya ne sai Allah ya ce nuwaffi ilaihim a'malahum fiha sai mu cika musu sakamakon a duniya abinda suka kodinta a zuciya sai mu ce an bawo kamar hadisi na farko da muka karanta a cikin al-arba'un an-nawawi nawawiya man kana hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha sai ce fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wanda yayi dan Allah sai Allah madaukakin sarki ya saka masa aikin shi wanda yayi dan ya samu duniya sai Allah ya kaddara mai ya samu duniya wanda ya hijira dan ya samu aure sai Allah ya kaddara mai ya samu aure din amma daga auren ko duniya babu abin da za a kara masa wanda yayi dan Allah shine Allah madaukakin sarki zai bani sai Allah ya ce nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhsarun Allah ya ce ba tare da mun rage musu komai a rayuwar duniyar ba a ba su suna a ba su farjini a ba su matsayi sai mu cika musu sakamakon su a nan duniya wa hum fiha la yubghasun sai ce waɗanda suka kuskura suka samu kansu cikin wannan tsarin sai ce ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar waɗannan babu abin da za a ba su a lahira face wuta yanzu kin ga mun yi magana akan ustazanki da karanta alqur'ani da karanta hadisi ko to kam abin da kike da bukata duniya Allah zai baki a duniya in an je lahira fa ana lissafin mutanen kwarai za ka shigo sai Allah ya ce laysa lahum fil akhirati illa an-nar a lahira babu abin da za a ba su face wuta wa habita ma sanu fiha abinda suka aikata a nan duniyar ya lalace ya rushe ya tabarbare daga inda zuciya ta zaman toba Allah bane 100% a cikin ta an gutsurawa wani wannan aikin ko duniya ko abun duniya ko kudi ko matsayi to Allah madaukakin sarki zai lalata wannan aiki wa habita ma sanu fiha wa batilu ma kanu amalu abinda suka kasance suna aikata a nan duniyar abaci ne wannan ita ce sharri na shirka ta cikin niyya alqasd wal irada Allah madaukakin sarki ya tsare ni da aka shirka ta farko a daga hannu a kirayi shi a daga hannu a kirayi waliyi a daga hannu a kirayi annabi a daga hannu a kirayi malami a daga hannu a kirayi iyaye a kirayi iyaye da kakanni ko wani gunki cikin gumaka ko wani mai daraja cikin masu daraja in dai ba Allah bane wani abin shirka ne idan zaki aiki ibada sallah sai ko azumi ko karatu ko zuwa makaranta kika yi da wata manufa ba manufa ta addini ba ita ma shirka tana shiga kuma wannan shirka fa ita ce wanda ba a shiga aljanna da ita da haka ya kamata a ayyukan mu lalle mu ji mutukar tsoron Allah madaukakin sarki ya zama to lahira ko muke kallo me yasa kullun kike tashi cikin dare ki sallah ina fata Allah ya amince da ni me yasa kike yawan azumi ina so ne Allah madaukakin sarki ya yarda da ni ya ce dukkanin ayyuka na dan adam ne amma azumi na tsare shike bada sakamako ina so Allah ya karba ya bani sakamako me yasa kike sufatuwa da sufa kaza da aiki iri kaza saboda manzon Allah ya faɗa ina mai biyayya saboda Allah ya umarni ina bin umarnin Allah madaukakin sarki ba kya san ayebe ki sai ki ce yabo nake nema a wajen Allah ba a wajen mutane ba da haka mutane sun yabe ki ba ki da matsala mutane sun zage ki ba su da matsala ya zamanto kawai Allah madaukakin sarki kike da bukata shirkun niyya wal irada sai nau'i na uku sai ta shirku ta'a sai kuma shirka a cikin biyayya yanzu Allah ake ma irin wannan biyayyar sai kika wa wani mata mazajensu maza matayensu ko iyaye ko sarakuna ko shugabanni ko ƴan siyasa ko shugabannin ma'aikata ko masu kuɗi ko masu faɗa a ji ko wani buka ko matsafi da ke ba ki wata umarni kuma suka masa biyayya cikin wannan umarni akwai lokacin da yake zama shirka ga Allah madaukakin sarki a ina ne ake samun wannan qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikuna Allah ya ittakhadhu ahbarahum sun riki malaman su ahbar jam'i ne na hibr hibr ne babban malami a cikin addinin yahudawa sai Allah ya ce sun riki manya manyan malaman su wa rububanahum da masu ibadun su akwai malamai akwai masu ibada wanda za ki gan shi ko yaushe cikin aikin ibada yake sallah azumi sujada karatun alqur'ani kusan ka to kam yana masallaci rayuwar shi in dare yayi tanafula yayi tanafula yayi tanafula kina ganin ka kawai zaki ga gajiyayye a cikin ibadar Allah madaukakin sarki so waɗannan za ka ga suna da wata siffa ta girmama a wajen mutane ko mu ne za ka idan mutum ya mai da kansa kace kam ga ibada ko masallaci aka ga idan liman ba za a ce masa akramu kallahu bismillah saboda ya siffatu da ibada malami kuma shi ne tsagwaran karatun da fahimtar karatun yake da akwai to yahudawa da gaba sai suka mai da malaman su da masu ibadar su arbaban min dunillahi so ma sai suka mai da su alloli a bayan Allah madaukakin sarki banda malamai banda masu ibada sai yace wal masih ibn maryam da kuma masihu dan maryam annabi isa dan maryam alaihi salam eh mun kalli kristoci ahbar da ruhban yahudawa masih ibn maryam kristoci har da kristoci za ka ko bala'i ne ya kama su za ka ga sun rufe idan su suna jijjigawa suna kiran Yesu ko Yesu ko almasihu ya ba su agaji in safiya ce cikin dare kaga suna ta ihu Yesu suke kira in rada ta fito Yesu in za ta fada Yesu so waɗannan masu rikar annabi Isa ban Maryam sai Allah ya ce su ma sun mai da shi Allah wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahida da yahuda da kristoci Allah ce ban umarce su ba sai su bauta wa Allah madaukakin sarki shi kadai la ilaha illahu babu abin bautawa da gaskiya sai shi subhanahu sarki ya tabbatar mashi amma yushrikuna da abin da suke hada shi da shi a mai da malami a hada shi da Allah Allah ya fi karfin shi a mai da mai ibada a hada shi da Allah Allah ya fi karfin haka a dauki annabi a daidaita shi da haka Allah ya fi karfin haka wannan ayat da malamai da malami suka ce da ta sauka yahudawa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce alqur'ani ya tuhume mu da cewa muna bautar malamai muna bautar masu ibada mu ba mu taba yi ba sai manzon Allah ya fassara abinda Allah yake nufi yace yanzu ba sa haramta muku abinda Allah madaukakin sarki yace halal ne a gare ku kuma ku yarda ba sa halatta muku abinda Allah yace haramun ne a gare ku kuma ku yarda suka ce ana yi a daidai lokacin kuma ba sa haramta abinda Allah yace halal ne kuma ku yarda abu kaza Allah yace haramun ne kar a aikata sai malami ko shehu ya ce maka ka aikata ba komai sai kika aikata yanzu biyayya kika maka cikin abinda Allah ya haramta yace halal ne sai kika ce kin yarda ya sake gaya miki wannan abin haramun ne alhali Allah ya ce halak ne kuma kika yarda to wannan ya mai da shi biyayya a gare ni kuma shi da ake kira da shirka da haka kenan biyayya ba ko ina ake ba har sai in ta zamanto bai ta saba da umarnin Allah madaukakin sarki ba ban sani ba ko an fahimci wannan gabar ba an fahimta ba a ko ba su surutu na ba su sun fahimta ne masu surutu na ba sun fahimta a wannan gurin da'a ake bukata duk wanda za a wa biyayya to ya zamanto biyayya cikin umarnin Allah ne duk wanda zai hana a yi aiki to ya zamanto dama Allah ya hana a yi wannan aiki idan mun yi gwari-gwari wata ta bani misalin abu ɗaya da Allah ya haramta a kan mace ko menene duk abin da kika sani Allah ya haramta a kan mace kwaya ɗaya kawai ba ni misali da shi zai mu yi ɗaukar shi ya haramta Allah maɗaukakin sarki ya haramta ƙara gashi haka Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa la'ana Allahu alwasilata walmustawsila walwashimata walmustawshima walmutafallizati liljamali Allah dan Mas'ud ya fito ya wa'azi yace Allah ya tsine wa matar da take ƙara gashi Allah ya tsine wa wacce take ƙara gashi Allah ya tsine wa matar da take yin tatu shashawa tambari da alamu a jikinta wanda yake aikin wannan ko take wannan aikin sai ta Allah ya tsine mata albarka da matar da take washiriyar dole ba ta da washiriya amma saboda ana son masu joshiya tana ƙara kyau sai ta rika sa tsinke tana kwankwalawa ko ta je gurin da ake wa mata kwalliya akwai abin da suke sawa su kankare a yanke hakorin wannan a yanke wannan hakorin sai ki ga tsaga ta fito a tsakanin hakora sai ce duk wanda tayi wannan Allah tsine mata albarka to yanzu ke sai kike yadda ƙarin gashi haramun ne bisa wannan hadisin da Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa yace shi Allah ma ya faɗa kai tsaye da yazo yana wa'azi wata mata sai ta fito ta ce haba Abdullahi dan Mas'ud ta ce ni fa na karanta alqur'ani tun daga bakara hannazi wannan abin da ka faɗa ba inji inda Allah ya faɗe shi ba la'ana Allahu alwasilata walmustawsila walwashimata walmustawshima walmutafallizata rizqan tun daga bakara hannazi babu inda Allah ya faɗi wannan sai ce kin karanta qur'anin ku tace ta karanta sai ce inda kin karanta qur'ani zaki tsinci kadin Allah madaukakin sarki wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzon Allah yace a aikata yazo da shi a aikata mai dan nan ta dauka ta koma gefe mana yawa duk abinda Allah ya umarce ku da shi ku aikata abinda ya hade ku ku halu to manzon Allah ne yace Allah tsine wa mai kara gashi Allah tsine wacce take kara gashi yanzu kin yadda kara gashi haramun ne sai Allah ya kaddara mai gidanki yana kan karin gashi za ku yi tafiya sai ce to za mu yi tafiya ne mu je cikin abokaina yanzu abinda za a yi ki wanke gashin ki tsaftace yaje kawo gashi sai ce ki kara akan naki sai kika ce aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine wanda ya kara gashi da wanda yake kara gashi sai ce wallahi ni bazan tafi da ke ba sai kin kara kuma sai kin kara sai kika masa biyayya a bayan Allah ya ce haramun ne kuma kin san haramun ne saboda kina san mijinki sai kika kara to yanzu wannan abin ya tashi daga sabo ne ya koma shirka saboda Allah ya haramta wani ya ce ai ya halatta kuma kin dauka to wannan abin yana fitar mutum ne daga cikin shirka da bambanci da turtsasawa turtsasawa cikin abin da baka da mafita kuma ranka zai salwanta kuma ka tabbatar salwanta zai wani da bambanci akan shi amma kawai saboda mijinki yana so sai kika masa biyayya in dai ya halatta bayan kin san haramun ne yana zama shirka ya haramta a bayan kin san halal ne to yana zama shirka mai gida sai ya halatta wa kanshi mu'amala da matan shi a lokacin da suke al'ada haramun ne ko ba haramun bane ba sai mai gidan ya ce ni lokacin ma nake su wataƙil matsafi ne wataƙil da bokanci wataƙil dan sihiri ne sai kike da cewa to mu'amala a lokacin da kike al'adar ma ba matsala bace wannan biyayyar da kika mishi na yin mu'amala a lokacin al'ada bayan Allah ya haramta to tana cire ki ne daga sabo ki koma aiki na shirka saboda biyayya ce cikin abin da Allah ya haramta yasa mai ahlari tun a kafa dafa ya gaya mana la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a wa kowaye biyayya cikin abin da yake saban Allah madaukakin sarki wata kalma mai kuma suna da tasiri da karfi akan mu wani abin da Allah ya ce halal ne sai mahaifanmu suka ce haramun ne kar mu aikata wa mazajenmu in kika bi su to ana samun shirkin ba'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada misali ya ce duk matar da take ta yi imani da Allah da ranar lahira idan mai gidanta ya kiraye ta wajibi ne ta amsa mashi sai mahaifinki ko mahaifiyarki sai ta samu sabani ko ya samu sabani da mai gidanki sai ake so da ke za a raba gardama mai gida yana auren ki mahaifinki su yi haife ki ko mahaifiyarki ita ta haife ki sai ta ce in ne ke yar haracce ban yadda ba ki sake mu'amala da mai gidanki yanzu kuri ne aka haɗu da umarnin manzon Allah da umarnin mahaifiyarki in kika wa mahaifiyarki biyayya to yanzu kin aje umarni na dole ne na manzon Allah kin tsau na mahaifiyarki wata kirkin fara ganin hadarin ku in an samu wannan to yana komawa shirka ko da baba ke ta gaya miki sai dai ki ce to umma ai hakuri abu abun a hankali saboda mai umarnin ka yanzu ya ci karo da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ku kika mata biyayya me yasa sai ai baba ta ta ce kar in yi kaza bayan kuma manzon Allah ya ce kaza ce to ya zan yi ne yanzu kaga kenan ba za ta iya tsallake umarnin ta ba na mahaifiyarta ko da ya ci karo da umarnin manzon Allah yanzu biyayya da tawa mahaifiyarta a nan gurin ba sunan ta biyayya ba sunan ta shirka yana misali ne shirka ba an dan fahimta ba fahimta ba ne an fahimta na'am to a cikin abubuwan da kuma Allah madaukakin sarki ya halatta kuma misalin abin da Allah ya haramta menene abin da Allah madaukakin sarki ya halitta ko ban tsaya a cikin abin da Allah ya halitta wa mata na kasa ai mun bada misali da hijabi sau dayawa karo ne ce wannan malamin ya nace wa hijabi ko na'am ba da bi da mun nace mishi amma da ya karo wani abu na'am malama na'am sai ta haramta miki yin kwalliya so idan wata ta haramta kwalliya qul man harrama zinatallahi allati akhrajaha li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq Allah ya haramta ado da kwalliya sai babu ke ta haramta ko kishi yake ta haramta miki in kika haramtu kika yadda ya zama haramun to wani abin ya zama shirka wata kil baran ba da wani misali a gurguje zai fito mana da matsalar ku akwai da ya barna a ofis da ya barna sai aka kafa committee za a binciki laifin shi a yanke hukunci za a kore shi ko ba za a kore shi sai dai samu wani malami sai ce mashi ga matsalar da nake da akwai sai ce ba matsala ranar juma'a ya same shi sai ce ranar shi za a yi zaman sai ce ran litinin sai ce to idan an taso daga masallacin juma'a ka zo kuma kai kwalkwal da aka yi sallar juma'a ya yi kwalkwal sai ya zo wajen malamin sai ya kama kanshi sai ya rubutu a jikin ka sai ya ce masa har zuwa litinin kada wannan rubutun ya wanke in dai bai wanke ba to baka da matsala ba za a kore ka ba sai aka yi rubutu a kanshi ya kwan asabar ya kwan lahadi ya kwana litinin har yau ba a kore daga gurin aikin ba amma me wannan malamin ya haramta mashi na alwala wannan malamin ya haramta mashi alwala ne a tsawon wannan kwana uku idan bai haramta masa alwala ba to ya haramta mashi shafar kai duk mutumin da aka yi kwalkwal a kan shi in dai ya dauki ruwa ya shafa bi muqaddamin ra'as ko ya sake juyowa da shi ai ku an shafe rubutu aka yi sallar la'asar magariba isha wahe gari asuba zuwa isha wahe gari asuba zuwa isha ranar juma'a aka yi asuba in Allah da wannan rubutun ya shafe so yanzu kenan a wannan sharadin da ya sa masa ya haramta masa shafar kai wanda Allah madaukakin sarki ya wajabta a gare shi kai tsaye wannan biyayyar da ya masa shirka ce shi yasa duk wani umarni da aka baki ko wani sharadi in dai ya ci karo da sharadin da Allah ya sa kika yi biyayya to wannan abin yana tashi daga sabo ne ya koma shirka shi ne ka'ida a shirku ba haka annabi Isa ta Maryam kiristoci wasu ce Allah ne wasu ce dan Allah ne wasu kuma su ce cikon ukun Allah ne masu trinity shi ake roƙo shi ne mai hisabi shi ne mai bada aljanna shi ne mai kare bala'i shi ne mai bada nasara shi ne mai bada sa'a waɗannan duk ayyuka ne na Allah shirka ne a musulunci akwai waɗanda suke ganin ko jikokin manzon Allah ko hasan ko husaini har in sha Allah ke ga shi'ar din shi ne ya husaini husaini shi suke roƙo shi zai kare bala'i ko shi zai bada duk wanda ya kudirce akwai wani mutum ko annabi ko jikokin annabi ko wali ko mala'ika za a iya masa biyayya a roƙe shi ya canja abin da Allah ke yi ko ya yi abin da Allah ke yi wani abin shirka kuma idan aka ce ya ce a yi kaza aka yi ya saba umarnin Allah to wannan abin shi ma haramun ne da haka manzon Allah ya fassara waccan ba sa halatta abin da Allah ya haramta su ce suna yi ba sa kuma halatta abin da Allah ya haramta su ce suna yi to wannan ita ce ibadarsa su Allah ya tsare da haka duk kusancinmu da mutum duk ƙarfin ikonsa a kanmu in dai ya haramta mana abin da Allah ya umarni ko ya umarni da abin da Allah ya hana ba a masa biyayya a wannan guri din arabi'u sai ce shirkul muhabba shirka ta soyayya qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah cikin mutane akwai wanda suke rika kishiyoyi sune andada jami'i na nid kishiya yuhibbunahum ta hubbillah suna san su irin san Allah ki ji kauna da soyayya irin yadda ake son Allah kai daidai da san da ake ma Allah Allah yake akwai mutane akwai masu wannan man yattakizu min dunillahi andadan tuhibbunhum ka hubbillah walladhina amanu Allah yake masu imani ashaddu hubban lillahi masu tsananin so ne ga Allah duk wanda zaki so to ya zama to san da kike masa bai kai kan da kike ma Allah madaukakin sarki ba saboda Allah ne ya umarce mu da sallah a tsakiyar dare mu tahi daga bacci mu yi ta muke yi so ne ko ba so bane ba sammu da Allah ne yake samu mai biyayya ko ba shi bane ba kun yi shiru ko dai ba ku fahimta ba ko duk wata bauta da masu imani suke yi suna yin ta ne a ƙarƙashin soyayya da suke ma Allah madaukakin sarki dan ba ma jin zafi lokacin da muke ma Allah bauta to kuma duk abin da kika yi na da'a ba tare da kin ji zafi a ranki ba to akwai nau'i na soyayya da haka da azumi da sallah da zakka da muke badawa mu dauki kudin mu gangariya muna je muna gani mu cire mu bada idan muna san Allah madaukakin sarki ne to in dai wannan san zai sa kuma wani mutum ke maka irin wannan biyayyar to shi ma ya zama shirka yasa yace masu imani wallazina amanu ashaddu hubban lillahi masu imani tsananin soyayya su ga Allah madaukakin sarki yake duk yadda kike son mai gidanki duk yadda kike son zama da shi kike jin tsoron saba mashi in ya kawo dokar da ta saba Allah zaki yadda ku rabu to yanzu ne kina son sa ne kina son Allah sama da yadda kike son mai gidanki babanki da ya haife ki yake dawainiya da ke kina masa iya karfin biyayya ranan sai ya zo sai miki daga yau a daina sallah ake durkusawa ana gaida wannan yan tsanar kika ce a'a yace ni din ba ni ne kaza ba ni ne kaza ba kika ce baba ba za a yi ba wannan ya kwatanta irin san Allah kike wa babanki ko kuma na Allah ya fi na babanki na Allah ya fi na babanki to in dai zaki yadda ki bata da kowa akan abin da ba na Allah ba to yana nuna san ki ga Allah ya fi na wannan abin in kuma zaki iya daidaita Allah da wannan mutumin ko da wannan abin to wannan san yana zamantowa bala'i da musifa kuma ko da san da muke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne lalle ya zamanto san da muke ma Allah a sama yake da san da muke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna ma san manzon Allah ne dan Allah ne ya umarce mu mu masa da'a mu masa biyayya ya yadda da shi a matsayin annabi shi yasa muke masa wannan so da kauna din wallahu ta'ala alam walladhina amanu ashaddu hubban lillahi da Allah yake walau yara alladhina zalamu da azalumai za su gani walau yara alladhina zalamu id yarawna al'azaba da za ka ga azzalimai ko azzalimai a daidai lokacin da suke ganin azaba su a ranar lahira su waye azzalimai waɗanda suka daidaita waɗansu mutane da Allah a wajen soyayya annal quwwata lillahi jami'a a lokacin ne za su yadda duk wata ƙarfi da waya ta Allah ne wa anna allaha shadidul iqab a lokacin ne zaka tabbatar Allah mai tsananin ukuba ne ga wanda ya saba masa wallahu ta'ala alam wannan su da nau'ikan shirka guda hudu ko dai a kira wani yana zama me yana zama shirka ita ce shirku adda'awa ko kuma ya zama to me da'a biyayya ce aka wa wani in aka wa wani biyayya irin biyayyar da ake ma Allah madaukakin sarki ya bada umarni a amsa ko yayi daidai ko bai yi daidai ba wannan tana zama shirka akwai shirkul mahabba a so wani irin yadda ake son Allah madaukakin sarki wannan shi ma na zama shirka sai ta bi da na tsallake ita ce shirkun niyya a zuciyar mu kudurci duniya ko wani amfani na duniya ba Allah ba wannan ita ma na zama shirka mun samu matsala fara karatu da wuri muna da guntun layi guda biyu ga na ga 8 har da minti 25 mu karanta na ukan shirka guda biyu ko mu tsaya anan na'am annabi tsani nau'i na biyu na shirka shirkul asghar ita ce karamar shirka ta fi zina ta fi caca ta fi shan giya kar baki da an ce miki a karamar kace to wannan aka komai duk da kankantar ta ta fi duk wani sako da kika sani zai ji a wajen Allah wa huwa riya shine aiki kawai dan ki burge wani wani ya gani a ce masha Allah wannan mutum ne kirki قال تعالى الله مدوكين سركي فمن كان يرجو لقاء ربه duk wanda yake son haduwa da ubangiji shi ba matsala fal ya'mal amalan salihan to yayi aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada kowa a cikin ibadar shi aiki kike amma kina so mutane ki gani kina so ki bada sadaka kike sai bari an bari he mutane sun fara fitowa wajen aiki tunda karfe shi da kin fito da kudin ga mabukata sai kike shi sai da kike ga an fara zurga zurga an cika titi sai kace to a shiga layi a karba ga na biyu ga na uku me yasa saboda mutane su gani su san kina sadaka wannan ita ce riya kawai mutane su yabe ki su gani to wannan ita ma shirka ce karama madadin ki samu lada to zunubin ta yafi na wanda ya sha giya ko wanda ya alfashi Allah ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam shirka ta uku shirkun khafi oyayye shirka wadilulhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam fadin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a hadisi الشرك في هذه الأمة شركة أتكن ونن الأمة تاوى أخفى من دبيب النمل تنا ساجي واني سمد تفير تلولوا على الصفاة السوداء أكبك دوسي في ظلمة الليل أتكن دهن دلي دي يد ميكي دا تاكا دي يد ميكي دا ايكي دو من الله ونلوك سنسيكين سامونا عبنا ايكي يا سبش كودي اي دنواني ko ki dan wani yaji ko ki bada labari dan a san kina yi ana zan ce ana tazancan mahaddatan qur'ani da wai yake ga kin hawo qur'ani nan fa kin karanta sai amma lokacin da muke islamiya kaza kin fada ne dan a ji a san kina zuwa makaranta kin iya karatun qur'ani dan wannan zancen da zaki in dai kin yi ne dan ki burge ba wai ki tunatar da wani ba ki sawa wani san qur'ani da aiki da qur'ani to har dan shirkan tashi ga ciki waje kai kauri ta gane ta yi istighfari idan sai Allah madaukakin sarki zai kare mata aikin ta wani lokacin sallah kike Allahu akbar kina sallah ki a nan a gida sai kika ji mai gida ya shigo ko mai gida ya balka karfe 3 na dare sai ki dan kara wala dallin a to wannan hajjar sallah take kin dan kara ne yanzu dan mai gidanki ya gane fa kina sallah cikin dare dan wannan karin da kika yi ko da zaki gane ki istighfari da wai to dan shirka tara ku cikin wannan aikin naki manzo Allah ya ce bacewa take tana saji a cikin aiki yasa yana da matukar amfani mu dage da addu'a Allahumma ya muqalliban qulubi sabbit qalbi ala dini subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin wani ya bada takarda cewa a fadakar da yan uwa akan azumin gobe da jibi tasu'a da ashura wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada mutanen Madina Yahudawa daga cikin su suna yi manzon Allah ce me yasa wannan azumi suka ce ita ce ranar da Allah ya tseratar da annabi Musa daga sharrin Fir'auna sai ce nahnu ahqqu bi Musa minkum mu ne muka fi cancanta da annabi Musa akan manzon Allah ya azumci wata yace shekara mai zuwa ta ba kuma zan hada hidda tara dan mu bambanta da su sai na manto sunna ce azumci tara da goma ko a azumci gomar ita kadai ko a hada gomar da 11 da wata amma ba a yin tara goma 11 wallahu ta'ala a'lam abinda muka fada zaman to daidai Allah amfane mu da shi kuskuren Allah nuna mana mu gyara mu aike da abin da ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin